from abokimusic.com. Babes, ya za ku shigo ba sallama ba wai shin ina kuka bar Salma? Oh, ashe ga ta can kudan ba ta guri ta zauna ta can.
Ni ta kusa da kai zan zauna saboda akwai magagganin da zamu tauna. Ni zaka ci ma fuska ko kamai da ni wata sauna ko
ka ce no girlfriend no problem wato ni ina baka problem. Gara bonus din MB da ni to menene ma kamai da ni.
Listen ba zaki gane zancen ba waka ne ba wai take nake ba muna having fun da gayu na ne you know I love you kuma ke ma kin gane.
Baby yaushe na taba cin kudin ka eh ko wani abin hannunka da zaka ce no more urgent 2k ni na sai maka rigan jikin ka.
To me yasa zaki yar prani bayan ga ki gani sai ki jani gefe ki jistani amma a gaban friend kina disgani.
Jaka bani guri mai yaudari kana da mata labari ya bi gari kamun ƙarya da you are single and you want me and you to mingle.
Sharpy suke mun boss lady makiyan da ba su san mutare maybe suna son shafa mun bakin jini ne dan ni da ke hanta da jini.
Kace kana yin shi menene ba ka dirfin asiri ne ko kace ka fallasa komai ne aikin banza ne
da gashi da balo suka ce na fada sai ni na ce musu ba na fada yanzu duba abin da suka ja sun sani da baby na muna ta fada
kana so na baka san duniya ta sani lallai zaka sani in ka shigo hannuna zaka sha wuya ka ce ma yanzu ka siyo min suya
to ka ji irin ta ai kete shawarma anjima kuma kice mun zaki ci kwai sai miki an ko kuma na kai ki Dubai.
No but yanzu dai mu je ka kira mini diesel. To sanan munafiki maza maza ka sai mun tikiti zan zo yes na same ka ka san me kai noni na fada maka
ya zaki ce mini munafiki sannan ki ce wai in sai miki tikiti bayan kin san cewa ban da lafiya an kwantar da ni ma a asibiti to ki je ki sake dubawa maybe you are just mistaken my identity.